This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 2441 da kuma 60. Mazauna jamhuriyar Niger a kullun za su iya sauraron mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niya FM. Ko kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a shirin na yammacin yau. Yanzu ma Grace Alheri Abdu ce tare da Jummai Ali daga nan birnin Washington DC. Muke farin cikin jan ragamar shirin da ya kasance na ƙarshe a yau 21 ga watan Disamba shekara ta 2015. Kamar yadda muka saba a wannan lokaci, bayan labaran duniya, Aliyu Mustapha Sokoto zai shigo da labarin wasanni. Amma kafin nan za ku ji abin da ƙwararru a harkokin sufuri suke cewa game da amfani da tsani da wani kamfanin jiragen sama ya yi a Najeriya a sauke fasinjoji. Sai kuma matsayin babban bankin Najeriya kan batun harkokin canjin kuɗin ƙasashen ƙetare. Kafin nan ga halin da duniyar ta wuni.
Assalamu alaikum masu sauraro, ga kuma labaran. Masu hamayya a ƙasar Djibouti sun ce yau Litinin jami'an tsaron ƙasar sun kashe kimanin mutane 19 a lokacin da suka bude wuta akan wani taron addini a babban birnin ƙasar. Shaidun gani da ido sun ce sojoji sun auna taron mutane ne a unguwar Balbala, inda suke tunawa da wani shugaban addini marigayi Sheikh Younes Musa. Da misalin ƙarfe 5 na Asuba a agogon can, jami'an tsaro suka kai su mame, suka fara harbi kamar yadda kafofi suka bayyana. Wani ɗan jarida da yake wa muryar Amurka aiki a Djibouti ɗin ya ce fiye da mutane 10 aka ji wa rauni haɗe da waɗanda aka kashe. Ita kuma gwamnatin Djibouti ta ce jami'an tsaro sun buɗe wuta ne bayan da aka fara kai musu hari.
Wani mai magana da yawun ƙungiyar ƙawancen tsaro ta NATO, Michael Lohan, ya tabbatar da cewa wani mai harin ƙonar baƙin wake a kan babur ya kai hari a kan rundunar jami'an tsaron Amurka da na Afghanistan waɗanda suke sintiri kusa da filin saukar jiragen sama Bagram. Hari ya kashe sojojin ƙungiyar NATO guda 6 da kuma raunata 3. Michael Lohan ya faɗa muryar Amurka cewa yanzu haka ana gudanar da bincike a kan wannan al'amari. Sansanonin sojan shine sansanin sojan Amurka mafi girma a ƙasar Afghanistan. A wata sanarwa da ta sa a kafar yanar gizo, ƙungiyar Taliban ta iƙirarin cewa mutane 19 ne aka kashe, yawancinsu kuma sojojin Amurka. Ba a bayyana wa jama'a ƙasashen waɗanda aka kashe da kuma jikita ba.
Waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ƙungiyar ƙasashen Turai ta sabunta takunkumin kare tattalin arzikin da ta azawa ƙasar Rasha zuwa ƙarin watanni 6 a saboda bakin da ta tsoma rikicin ƙasar Ukraine. Ƙungiyar mai wakilai 28 ta faɗa da wa'adin takunkumin zuwa ranar 31 ga watan Yulin shekara ta 2016, bayan da ta yi nazarin yadda Rasha ke mutuntawa ko kuma ƙin mutunta ƙa'idodin yarjejeniyar samun zaman lafiya a gabashin Ukraine. A watan Maris shekara ta 2014, Majalisar Dokokin Rasha ta jefa ƙuri'a kan fice yankin Crimea makonni bayan zanga-zangar goyon bayan manufofin ƙasashen yammacin duniya da aka yi a birnin Kiev, da ta tilasta wa shugaba Viktor Yanukovych mai ra'ayin ƙasar Rasha yin murabus. Makonni bayan haka ne kuma yan aware waɗanda ke samun goyon bayan Rasha a gabashin Ukraine suka kaddamar da yin tawaye a kan mulkin Ukraine, da ya sa aka azawa jami'an Rasha na kusa da shugaba Vladimir Putin takunkumin harkokin cinikayya da na yin bulaguro. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce fiye da mutane 5,000, yawancinsu farar hula ne, aka kashe a rikicin.
Daga ƙarshe, shugaba Barack Obama na Amurka ya bayyana amanna cewa waɗanda suke hamayya da ƙungiyar ISIS su ne za su samu nasara. Ya ce yana ganin za a samu ci gaba sosai a wannan yaƙi da ake yi kafin ya sauka daga kan kare ga mulki. Shugaba Obama ya yi wannan furucin ne a yau Litinin a wata hira da gidan rediyo na NPR ya yi da shi. Fiye da shekara guda kenan da shugaba Obama ya ba da umarnin Amurka ta jagoranci yaƙi da ISIS a Iraq da Siriya. Tun wancan lokacin, jiragen saman yaƙin sojojin ƙawance sun kai kimanin har-hari 9,000, kuma shugaba Obama ya ce ƙungiyar ISIL ta yi hasarar kimanin kashi 40 daga cikin 100 na yankunan da ta mamaye. To amma duk da haka, har yanzu 'yan yaƙin sa kan ƙungiyar suna mamaye da yankuna da dama, ciki har da manyan birane a ƙasashen Siriya da kuma Iraki. Labaran duniya kenan kuka saurara. Babban bankin Najeriya ya bayyana cewa ba gudu ba ja da baya a shawarar da ya yanke na yi wa harkokin musayar kudaden kasashen ƙetare gyaran fuska. Wakilin Mulamido Abubakar na ɗauke da ci gaban rahoton.
Tunide babban bankin Najeriya ya bada wani umarnin cewar dukkanin 'yan canjin kudaden kasashen waje da ba su da rijista, waɗanda kuma zaka ga suna ta kara kaina kan manyan titunan ƙasar nan kamar irin su Port Harcourt, Lagos, Owerri da kuma Abuja babban birnin tarayya, na cewar dai gudanar da harkokin canjin kudaden kasashen waje baya bisa ka'ida. Daga watan Janairun shekara mai zuwa, gwamnatin Najeriya ta soke damar waɗannan mutanen canji na su daina hada-hadar kudaden kasashen waje kamar dalar Amurka, pound sterling na Ingila da kuma euro na Germany da riyal na Saudi Arabia da dai sauransu, da cewar ba a yarda su ci gaba da gudanar da waɗannan harkoki ba illa iyaka sai waɗanda ke da lasisi. Kuma waɗanda suke da lasisin, gwamnati ta nunar cewa suna taimakawa waɗanda ba su da lasisi, ta ƙara kara kaina kan manyan titunan ƙasar nan. To hakika su kuka da kansu domin gwamnati ba za ta kyale su ba, bayan dai sanarwar da babban bankin Najeriya ya fitar kan cewar masu canjin kudaden kasashen waje da ba su da lasisi su hakura da hada-hadar canjin. Da hakan ne na tuntubi mai magana da yawun babban bankin Najeriya, Malam Ibrahim Ma'azu, domin jin ire-iren matakan da suke dauka kan waɗanda ba su da lasisi. Sai ya ce
sanarwar an yi shi a rubuce, an kuma sa a yanan gizo-gizo na babban bankin Najeriya. Abinda zan so da ya mu kara fahimta shine kar jama'a su raja a cewar an ce a kasuwan hada-hada na kasashen waje su manta da bambancin da ke tsakanin kasuwar fage da BDC. BDC su ne waɗanda hukuma ta amince da su, gwamnati ta amince da su, babban banki ta ba su lasisi. Baya ga waɗannan, akwai wancan da ake ganin na kasuwan fage wanda muke cewa parallel market ko black market. Wannan haramtacciyar kasuwa ce da dokokin Najeriya, sannan kuma azantan da ke cikinta na da yawa. Ɗaya daga cikin azantan shine ba riba suke nema ba, riba suke nema. So waɗannan kaga ba da su ake magana ba. Saboda mene? Hukuma ta da ƴancin tabita kame.
Ana ta dai samun martani daga ire-iren masu wannan sana'a ta canji din kan cewar lalle an shiga rayuwarsu kuma an takura musu, sai dai a yi duk abin da ya kamata domin lasisin da ake so su samu ya kai kimanin naira miliyan 75, kuma abu ne wanda suka ce an matsa musu matuka. Da hakan ne ma yasa suka ci gaba da kokawa ga gwamnatin tarayyar Najeriya da kuma babban bankin kasar kamar haka.
Mai magana Alhaji Salisu Balaraba dan Ikara mazaunin Port Harcourt dan canji. Mu abin da muke kallo anan ita gwamnati ai ba za ka hana ta aikin ta ba. Shi gwamnan CBN da yake fadan cewa daya ga wata za a hana mu canji. A matsayin sa na masu ilimi, wannan abu suka ta nazar mana, saboda mu ba mu da sana'a sai canji. Ba zai yi mutum a hana shi sana'ar shi ba.
Ni a Ahmed Shehu Kwanti Owerri Imo State. Ai wannan ba gaskiya bane, mu ba mai san mu mai haidin kuɗi ba. Ga hili na take. Shet ne muke da shi. Ya ka da ka soka sai dala 10,000 ko 20,000. Mu sai da maka. Wannan ko ba ta ka Najeriya ko ba mu wannan Najeriya wani abu.
Suna abokan lemi mai canji. Kamata ya yi CBN ta tsaya ta bincika, ta yi nazari, ta gani shin suwa ne ake ba ajiya kuɗin suka tunani ana ba mutane ajiya, ta gani ba wai a ce wanda aka hanya yana neman abin da ya ci ba.
Yanzu dai abin da ya rage shine a jira watan Janairun shekara ta 2016 mai zuwa a gani doka za ta yi aiki ko kuma a'a. Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Port Harcourt a Najeriya.
Haka yake, a cikin makon da ya gabata wani kamfanin sufuri ya yi amfani da tsani wajen sauke fasinjoji a tashar jirgin sama da ke Bauchi, wani lamari da ya ɗauki hankalin 'yan Najeriya da dama. Wakilinmu Abdul Muhammad Muhammad ya bi sawun wannan batu ga kuma rahoto da ya haɗa mana.
Kan wannan yanayi na zanta da tsohon direban jirgin sama Captain Bala Jibrin mai ritaya, inda ya ce irin wannan yanayi ba shi ne na farko ba a Najeriya, domin shi kansa hakan ya faru da shi a shekarun baya.
Wato akasari shi kan sauka da shiga jirgi a filin jiragen sama ba masu airport ne suke bayar da shi ba, kuma ba kamfanonin airline wato kamfanonin zirga-zirgar jiragen sama ba su suke bayar kasar nan muna da kamfanoni guda biyu wanda su suke bada wannan abu. A company ana kiransa NACO, a company ana kiransa SACOL. To kamar a lokacin yin aikin hajji za su zo da wannan kayan daga ko ina ko daga Lagos ko daga Abuja su zo da shi. Amma in sun gama za su ta kuma kamar a wukin nan jirgin da ya zo jirgin aero contractors ne babban jirgi ne. Saboda haka kofar shi ba za ta iya zama kurangar shi ba, dole sai an nemo kuranga. Mutum da SACOL da NACO ba su da aiki a Bauchi zai yi wahala a samu kurangar da dama irin wannan zai yi. Zan baka misali, mun je Ibadan da irin wannan jirgin da duka girman Ibadan airport, tsohuwar airport, yadda aka fita a jirgin da kuranga a shekara ta 2006 mun je biki a Ile Ife bikin sarauta. A wannan bikin da amfani da filin jirgin saman Ibadan muka tafi da jirgi killer Boeing 737. A lokacin wannan jirgin baya zuwa Ibadan, ƙananan jirage suke zuwa Ibadan. Ta wannan irin wannan kurangar aka nemo muka fita a cikin jirgi. Wannan tafiyar har da mai martaba sirkin Katagun Muhammadu Kabiru haka muka sauka a jirgi da wannan kurangar. Da haka ba wai sabon abu bane, wannan dai ya nuna cewa a yanzu idan su masu airport din za su yi kokarin neman wannan abin su ajiye saboda gaba dan abin da gaske akwai tozartawa a ciki.
Hakkin wane ne samar da wannan jihohi ne masu filin jirgi ko kuma kamfanin jiragen da suke safara ko kuma dai hukumar jiragen sama na ƙasa?
Wanda bai sani ba zai ga kamar airline ne za ta kawo wannan abu. Amma ana kiran wannan abubuwan ground handling, wato abubuwa wanda ake amfani da su na sarrafa yadda shiga da fitan fasinja a cikin jirgi. To kamfanuwa guda biyu na Najeriya suke wannan aikin. Ya ana kiran shi SACOL, da ana kiran sa NACO Avians. To a nan Bauchi da yake operation din airport na yau da kullum Oberland ne, ba babban kamfani ba ne, suna yin abubuwa da kansu ba dole sai SACOL ko NACO sun zo Bauchi da aiki ba, shi yasa ba samu wannan ba.
Kenan ya hatsarin da ke tattare da irin wannan abu, ganin dai cewar an ba mai da hankali ba, kuranga dai zai iya ma su butuwa ko ya goce kaga fasinja ya fado kuma abu dai a samu hatsari.
A shawara ta da zan ba wa hukumar filin jirgin sama Bauchi su nema su saya saboda irin wannan ranar su masu filin jirgin sama, wato gwamnatin jihar Bauchi. Ba ma Bauchi kawai ba, irin wannan zai iya kasancewa a sauran ƙananan filayen jirage da aka yi a biyu wanda ba manya-manyan jirage ke shiga da fita a wajensu ba.
Ƙaramin minista a ma'aikatar zirga-zirgar jirgin sama Sanata Hadi Sirika ya ba da umarni kan a binciki wannan lamari, inda ya ce wannan ya karya dokar safara da jiragen sama na ƙasa da ƙasa. Mataimakin daraktan harkar labarai da hulɗa da jama'a na ma'aikatar Mr. James O'Dowdu shi ne ya sanya hannu kan takardar izini da ministan ya bayar na gudanar da binciken. Abdulwahab Muhammad Murya, Amurka, daga Bauchi a Najeriya.
Everything's scatter.
To madalla, har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogoma a nan Washington yana cewa karfe 4 saura minti 20. Ga shirinmu na gaba
daga Washington DC. Sashen Hausa na muryar Amurka ke gabatar muku labaran wasanni.
A shirin labaran wasanni yau za mu ji martani game da dakatarwar da aka yi wa shugaban hukumar kwallon kafa ta duniya da kuma na Turai.
Wannan shekara takwas ma da aka dakatar da su daga harkan kwallo gaba ɗaya da Platini da shi ne gidansa Blata, ni a ra'ayina a ganina ma yayi kadan ya kamata a hana su ila dindindin iya rayuwarsu kansu har ƙara shiga harkan kwallo gaba saboda barnan ta yi yawa.
Hukume magoya bayan Chelsea suke cewa ne game da korar da aka yi kocin su.
To kai sikiya korar Maruhu bai yi daidai ba.
Kwanta gore kuma ta ce ta shirya domin ɗaukar ɗawainiyar kwallon cin kofin gwamna.
Duk abin da ka san ya kamata mu tanadar ma 'yan kwallon jihar local game guda shine dukkan mu tanadar masa mun ba su.
Jama'a barkamu da wannan lokaci da saduwar mu da ku a wani sabon shiri na labaran wasanni. Duniyar yau ta kwallo ta waye gari da wani babban labari da ke cewa an dakatar da shugaban hukumar kwallon kafa ta duniya wato ta FIFA Joseph Sepp Blatter da kuma madugun hukumar kwallon kafa ta kasar Turai wato Michel Platini an dakatar da su har na tsawon shekaru 8 da cewa ba za su taba wata alaka da kwallo ba saboda wata cutanya da ake cewa mun dana ce ta dala miliyan 2 da ta gudana tsakanin su abinda kuma yasa aka zo ƙarshen duk wani buri da shi Platini yake da shi ne ya gaji Sepp Blatter din a matsayin shugaban hukumar kwallon kafa ta duniya shi dai Platini wato Blatter kai yayi kokari ya bada hujja ga committee ladaftarwa na hukumar ta FIFA na cewa wai abinda yayi ya shi bisa shari'a abinda yayi kuma shine wanda yayi a shekarar 2011 lokacin da ya aika wannan makudan kudin zuwa cikin account din shi Platini din shi kuma Platini hujjar da yarso ya bayar na cewa wai abun magana ce da aka yi ta yajejeniyar baki duk dai abubuwa ne da shi committee ladaftar na FIFA ya watsi da su a cikin sanarwar da ya bayar a yau Litinin din nan to ba nan ta tsaya ba ko bayan wannan hukuncin da aka yanke na dakatar da su shi Blatter din a yanke mashi hukuncin tara na dala 54,000 na Amurka yayin da tara Platini ma ta fi haika yawa domin shi dala 87,000 aka yanke mashi tara din kuma aka ce wannan dakatarwar da aka yi musu ta fara nan take ba ta bata lokaci ba shi dai Sepp Blatter wanda shekarar shi 17 yana shugabancin hukumar ita FIFA din nan da kuma shi Platini din shi ma da ya dade yana jagorancin hukumar kwallon kafa ta Turai abin nasu wato dakatarwar ba yau aka yi ta ba akalla a gashin gaskiya an yi ta tun ran 8 ga wata bayan da hukumomin hukumar lauyoyin kasar Switzerland suka fara bincike kan wannan mudahana da aka ce an yi to yabin da ya faru yanzu ya sa burin Platini ne zama shugaban hukumar kwallon kafa ta FIFA a zaben da za a yi a watan Fabrairu na shekara mai zuwa yanzu wannan abin ya kau to da Blatter da Platini dai duk wannan su ya musanta wannan zargin da aka yi musu kuma shi Blatter ya ce ai kudin da ya aikawa shi Platini din yayi shi ne a bisa aikin da shi Platini yayi wa ita FIFA din daga shekarar 1998 zuwa shekarar 2002 to me wannan hukunci yake nufi ko kuma me tasirin sani akan kwallon kafa ta duniya da musamman kasashen mu na Afirka abinda na tambayi gogaggen masanin harkar wasannin ke na tsohon shugaban kwallon kafar Gombe kuma tsohon mashawarci kan harkokin wasanni a Kano Ahmed Shu'aib Gara
wannan hukunci da aka yanke musu akasarin gaskiya shine abu ne wanda ya ma ja lokaci ya kamata a ce an yanke musu hukunci shekaru da yawa daga baya so irin rashin gaskiya da cuta da zamba da ake tafkawa a hukumar kwallon kafa ta duniya da kuma yawancin kungiyoyi da suke tattare da FIFA wato hukumar kwallon kafa ta duniya abun wato ya wuce hankalin dan adam kuma Allah ne kawo lokaci dama mutane sun sha magana cewa wata ran asiri zai tono kuma yanzu sai gashi ya zo ya tono kuma ba dan gwamnatin Amurka ta dauki mataki na bincike ba to da duk duniya ba wanda ya isa ya binciki FIFA shine ma yasa gwamnatin Switzerland kaga su ma sun shiga binciken nan kuma ba dan cewon gwamnatin Amurka ta fara ba su ma gwamnatin Switzerland da bara su ba dan saboda FIFA tana nan headquarters ta na duniya yana nan a Switzerland sun san abubuwan da ake yi suka yi shiru kowa ya shiru to wannan shekara 8 ma da aka dakatar da su daga harkan kwallo gaba ɗaya da Platini da shine gidansa Blatter ni a ra'ayina a ganina ma yayi kadan ya kamata a hana su iladin dindin iya rayuwar su kasu har ƙara shiga harkan kwallo gaba saboda barnan ta yi yawa
ka san kafin wannan al'amari ya bayyana mutane ba su san ga alama ba su san kamar yadda ku da kuke cikin harkar wasanni kuka san irin cuwa-cuwa din da ke faruwa a cikin harkar kwallon kafa ta duniya musamman idan an zo ba da alfarmar wata ƙasa ta ɗauki ɗawainiyar kwallon kafa ta duniya ko?
Eh haka.
To yanzu wani tasiri kake jin wannan zai yi ba wai a kwallon kafa FIFA kaɗai ba a kwallon kafa ma ta duniya baki ɗaya?
To a gaskiya an shiga baraka babba saboda yawancin za ka samu manyan wanda suke ɗaukar nauyin harkar hukumar kwallon kafa ta duniya sun fara janyewa ko kuma sun fara dare-dare da wannan. Da al'amarin harkan kwallon kafa dama kuma akwai waɗansu wasanni wanda suke kishi da harkan kwallon kafa sosai kamar su cricket da kwallon kwando da kuma rugby da sauransu to wannan dama ne da ya samu don na ji labarin manya-manyan masu ɗaukar nauyin FIFA yanzu sun fara fuskantar waɗansu wasanni, kuma ba wani abu bane dan saboda wanda suke jagoran harkan kwallon kafa a duniya su ne suka kawo mana wannan musiba. Bayan haka ɗaya daga cikin abubuwan da wannan zai binciken da abubuwan da ya fara faruwa zai aiwatar shine sauran hukumomin kwallon kafa na duniya, musamman ma kamar irin na Najeriya da kuma wanda zai je a Afirka za su shiga hayyacinsu. Sannan kuma gwamnatocinsu kamar ma a Najeriya ya kamata su fara bincike saboda barnan ta yi yawa kullum abin da ake kenan. Sai ka ga mutum ba yi da komi amma daga ya shiga harkan kwallo sai ka zo ka ga cewa wani gwamnan wani jiha ma bai fi shi samun abin duniya ba. To wannan shi ne irin abubuwan da suke ka fara faruwa binciken nan. Ka ga da ai za a ce in kana harkan kwallo ba za a bincike ka ba. Kuma mun sha fata cewa ba kowane dan adam bai fitar bincike ba. To yanzu tunda aka fara da iyayen gidansu na FIFA, to ba wani jami'i na harkan kwallon kafa a Najeriya ko a ko'ina a duniya da zai ce hukumar 'yan sanda ko wani kotu a ƙasashensa ba su bincike su ba.
To Alhaji Ahmed Shu'aibu Gari kenan da martani kan wannan abin da ya sami Sabuleta da kuma Michel Platini. Muna da ƙarin fira nan wadda za ta taɓa yadda wannan abin ya shafi harkar kwallo a ƙasashenmu na Afirka da za mu kawo muku nan gaban Allah yadda. Wani babban labari da ya girgiza harkar kwallo ta duniya shine canjin da aka samu a cikin kungiyar kwallon kafa ta Chelsea, inda aka kori shi kocinta wasu Jose Mourinho, wanda mutum ne da ake dauka cewa yana ɗaya daga cikin kococi mafi inganci a cikin duniyar nan. To amma ganin irin ci bayan da kungiyar kwallon kafa ta Chelsea ta yi ta samu a kwanakin nan, yasa ta kai ga daukar wannan mataki. Koya mu goya bayan ce suke dauka wannan al'amari?
Lamarin da ya yi tambari ya kuma girgiza sha'anin kwallon kafar Turai a wannan makon da ya shi ne sallamar da kungiyar kwallon kafar Chelsea ta Ingila ta yi wa mai horar da 'yan wasanta Jose Mourinho, biyo bayan kuma bayan da club din wanda yanzu haka shi ke rike da kofin gasar Premier yake fuskanta. Bayan wani taro na tsawon mintuna 10 a ranar Alhamis da ta gabata, hukumar club din ta ba da sanarwar sallamar kocin, inda kwanaki biyu kuma ta ba da sanarwar daukar tsohon kocin ta Gus Hiddink domin maye gurbin sa a zaman rikon kwarya ya zuwa karshen wannan kakar wasannin. Duk da yake manazarta lamuran wasanni sun dade suna hasashen faruwar wani abu makamancin haka, musamman ganin yadda kungiyar ta Chelsea wacce ya kamata ta yi kariyar kambinta sai gashi tana fuskantar kalubalen faduwa daga gasar ta Premier baki daya, biyo bayan shan kashi da ta yi har sau tara daga cikin wasanni 16 na Premier din da ta buga. Lamarin ko bai tsaya akan Chelsea kadai ba, domin ko mai horar da 'yan wasan takwararta Manchester United Louis van Gaal shi ma cikinsa ya dore ruwa a daidai lokacin da ake raɗe-raɗin komawar Mourinho a United din, sakamakon koma bayan da club din na United yake fuskanta tare da van Gaal. To ko menene ra'ayoyin masoya kwallon kafa dangane da lamarin?
Sunana Umar Faruk Bukuyin. To kai sikiya koran Mourinho bai yi daidai ba, saboda coach ne wanda yake da tarihi a duniya. Duk inda ake tunanin coach ya kai Mourinho ya kai coach, kuma kungiyar kwallon kafa ta Chelsea Mourinho ya mutu kokari ya kokari. Wato kore shi duniya ta girgiza, kowa ya sha mamaki, kuma wannan shine karo na biyu. Kuma kaga da yake ya riga ya san yana da tarihi mai kyau da aka kore shi nan a yanzu a Ingila. Akwai kungiyoyin kwallo kafa da dama da suke zawarce shi a yanzu, hadda ita kungiyar kwallon kafa ta Manchester United, wanda duk wani club yanzu da ya dauki Mourinho zai yi alfahari da shi. Tunda kaga akwai yuwuwar Guardiola zai shigo Ingila. Idan Guardiola ya shigo Ingila kuma Mourinho yana Ingila, to za a dawo da tsohuwar gaban nan ta Barcelona Madrid lokacin da kowanne suke rike da wannan kungiyoyi.
Yan wasan Chelsea dai sun gazgata rahotanni da zargin da ake yi na cewa takaddama tsakanin Mourinho da yan wasan club din ne umul habaisin matsalolin da suke fuskanta. Sa'ad da a wasansu na farko bayan sallamar kocin nasu a ƙarshen makon nan suka buga wasa kamar Chelsea ta da, inda suka lallasa Sunderland da ci 3-1, lamarin da ya dan ƙara nisan tasu da matakin faduwa daga gasar, ya kuma dora su a matsayin na 15 a teburin gasar ta Premier da maki 18. Bari kuma mu leƙa kasar Jamus, inda a can ma guguwar sauyin mai horar da 'yan wasa ta kada a daidai lokacin da hukumar club din Bayern Munich ta bada tabbacin cewa mai horar da 'yan wasan club din Pep Guardiola zai bar club din a ƙarshen wannan kakar wasannin. To sai dai tuni da suka yi matsaya da tsohon kocin Real Madrid da Chelsea wato Carlo Ancelotti domin maye gurbin Guardiola din. Ana alakanta Pep Guardiola da komawa Ingila a ɗaya daga cikin Manchester City ko Manchester United ko kuma Chelsea wacce ta raba gari da kocin ta. An kuma rawaito mai club din na Chelsea Roman Abramovich yana cewa a shirye yake bi hanyoyi domin tabbatar da samun Guardiola, duk da yake dai har yanzu Guardiola bai bayyana makomarsa ba. To amma ana raɗe-raɗin cewa baya ra'ayin zuwa Chelsea din, duk da yake shine zaɓinsu na farko domin maye gurbin Mourinho a zaman tabbataccen koci na dindindin. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
suka gaishe kamar talasani da aiki. To bari mu kakkare da abin da ke faruwa yanzu haka a Kwantagora ta jihar Neja, inda ake gwagwarmayar cin kofin gwamnatin wannan jiha.
Wasan da yi da a yanzu haka ake gudanar da shi a garin Kwantagora, kungiyoyin kwallon kafa guda 25 ne daga illahirin kananan hukumomin jihar Neja ke fafatawa domin samun nasara daukar wannan kofi. Malam Yusuf Ahmad shine shugaban hukumar kwallon kafa ta jihar Neja, yayi karin haske akan muhimmancin wannan kofi.
Eto a takaice wannan kofi an sha buga shi tun lokacin da jihar Neja ta samu jiha wannan kasa namu 1976.
Alhaji Kabiru Baba Muhammad, wanda aka fi sani da Kabiru Master, shine shugaban kungiyar kwallon kafa ta karamar hukumar Kwantagora masu masaukin baki, ga abin da yake cewa game da wannan wasa.
A tarihin Kwantagora, tasirin da zai muna tun da aka kawo Kwantagora ba ta fara 25 local government su buga governor's cup sai wannan shekara karkashin jagorancin Abubakar Sani Bello gwamnatin jihar Neja.
Nan ba ku da shakku wajen sauke baki da sauran?
Ba wani shakku, duk abin da ka san ya kamata mu tanadar ma ƴan kwallon jihar local gama guda shi ne dukkan mu tanadar masa mun ba su.
Mustafa Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Nigeria.
To gaishe ka Mustafa, mun gode. To jama'a duka nan muka zo ƙarshen shirin labaran wasannin wannan Litinin, sai wutan Allah ya samu ganta. Ga madadin wakilan mu a yau, Murtala Faruku Sanyi na da kuma shi Mustafa Nasiru Batsari. Nini Aliyu Mustapha Sokoto a Washington.
Yanzu kuma sai shirin murya Amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Duk da cewa duniya na yin bikin cika shekaru 67 na kare haƙƙin bil'adama, ƙasar China na ci gaba da daƙile masu kare 'yancin ɗan adam da kuma waɗanda ke neman sanin manufofin hukumomi da kuma taimakawa wajen tattaunawa akan makomar ƙasar. Daga watan Yuli zuwa yanzu, gwamnatin ƙasar China ta tsare kusan lauyoyi da masu rajin kare haƙƙin bil'adama 300. Amurka ta yi kira domin a saki irin waɗannan mutane sama da 20 da aka tsare, waɗanda suka hada da Ihom Totti da Kompei Kotsi da Ziyang Kai da Gao Yu da kuma Liu Xiaobo. Fu Xianging lauya ne mai rajin kare haƙƙin bil'adama, kuma an kama shi ne a sakamakon samunsa da aka yi da sa hannu a bikin cika shekaru 25 na zanga-zangar lumana ta murƙushe tashe-tashen hankula da aka gudanar a dandalin Tiananmen, aka kuma ci gaba da tuhumarsa har yanzu. Ana zargin sa ne da yin mugayen kalamai a yanar gizo waɗanda ke ruruta ƙiyayyar ƙabilanci da kuma haifar da jayayya da rigingimu. Kuma an tsare Ziyankin ne tun cikin watan Mayun shekarar 2014. Kwanan nan tawagar Amurka da ke Majalisar Ɗinkin Duniya ta nuna damuwarta akan dokokin tsaron ƙasar China, ganin cewa dokar tana da faɗi ta yadda jami'an tsaro za su iya fassara ta ta wata hanya daban. Bugu da ƙari, Amurka na damuwa akan daftarin dokokin gwamnati masu zaman kansu na iya rikirkita hulɗa tsakanin al'umma da yadda jama'a ke mu'amala tsakaninsu. Wajibi ne China ta rungumi shika-shikan sharuɗa da duniya ta amince da su na kare haƙƙin bil'adama. Yayin da ake bikin cika shekaru 67 na waɗannan muhimman takardu da aka sama hannu ranar 10 ga watan Disamba, shugaba Barack Obama ya ce Amurka za ta ci gaba da kyautatawa tare da kare rayukan jama'ar da ke buƙatar muhimman haƙoƙin bil'adama da kuma haskaka rayuwar al'ummar da har yanzu ke zama cikin mummunan duhun kai a duniyar nan. Wannan shine sharhin muryar Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka na yau.
To madalla, da nan kuma muka kawo ga ƙarshen shirye-shiryen namu a yammacin yau, sai kuma gobe da safe idan Allah Ubangiji ya nuna mana, Aliyu Mustapha Sokoto zai shigo da shirin tsaka mai wuya. A madadin kowa da kowa, alheri ke muku fata, alheri ku kwana lafiya, mu kuma ƙara saunin lafiya da alheri.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.